Lady Hajiya Fatima Duku. lakin mata ina haske yana lantarki irin halayen ki wa dan su suke mamaki ga ilimi hakuri da ba ta ya Allah ya baki Fatima ga safta da kuni wa bun girki ki homo ta hajiya irin ki yaso ku ki hado ki hasara aikin banza suna miki ta koma taki aka sanin first lady sai kin zama mata kasa
Fatima Duke.